إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 26 ga watan Rabiul Akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da 12 ga watan Disamba shekara miladiya ta 2020 wannan shine kaset na 248 cikin jerengir kasusuwan karatun littafin زاد المعادي في هدي خير العباد ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي واند أكفسني لسنا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله لتافن زاد المعاد موسوءة من تاريخ منزم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كومي دروان كني دنگني درايوا لتفركي da tsarin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya gudanar da rayuwarsa da alaƙoƙinsa da mutane Allah ya saka wa Ibnul Qayyim da alkhairi malamai suna jinjina mishi akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin Zadul Ma'ad ne a halin tafiya inda yake kasar Makka don aikin haji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ya saka mishi da alkhairi idan ba manta ba a darasin da ya gabata Ibnul Qayyim ya fara sakin lamba inda ya saba magana mai tsayi da yakan yi akan mas'aloli daban-daban waɗanda suka bijiro a cikin karatu ga wannan karin yana mana tarihin hadisatul ifk wato labarin ƙarya da kazafi wanda munafikai karkashin jagorancin Abdullahi dan Salul suka kirkira suka danganta wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato Aisha radhiyallahu anha suka yi mata sharri da kazafi wanda daga baya Allah subhanahu wataala ya dauki dawainiyar wanke ta daga wannan kazafin to muna cikin jin labarin wannan kissa ne sai lokaci ya kure mana za mu tashi inda malai yake cewa wa ta'ammal ma fi tasbihihim lillahi wa tanzihihim lahu fi hadha al-maqam min al-ma'rifati bihi wa tanzihihi amma la yaliqu bihi أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأة خبيثة بغية فمن ظن به سبحانه هذا الظن فقد ظن به سوء ظن السوء وعرف أهل المعرفة بالله ورسوله أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلها كما قال تعالى الخبيثات للخبيثين فقطعوا قطعا لا يشكون فيه أن هذا بهتان عظيم وفرية ظاهرة داما ينا مغانا أكام يدعا كسام مميني تكين صحابي كينا منزم الله صلى الله عليه وسلم لو كتنسو إمبند وأن منا فكيد كي تكين غرم مدينة سو مميني سكا كارية وأن مغانا كما يدعا الله يبعد لباري كيشوا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يوم يسأل وكجو مغنر بكوشي ونن زنشي بيداتي مفادئيرن سبا أركيا تبتا كريكا يا الله للي ونن ببك أرياتي أكا كريكرا أكا فائيتا وشيني يتي وتأمل باين دي كاو بياني أكا صحابي سنفت ونن مغنى سناتي وسبحانك هذا بهتان عظيم أركيا تبتا كريكا يا الله للي ونن ببك أرياتي kama yadda aka ruwaito kissar haka cikin Bukhari da Muslim Ibn Hajar ya tsawaita sosai wajen sharhi da waɗannan masaloli in Allah ya so bayan mun gama karanta kissar saboda kissa ce mai fawaidu da dama zamu tsakuro wasu maganganu daga cikin fa'idoji da aka fitar daga wannan kissa malam yace wa ta'ammal to tsaya ka lura annati ma fi tasbihihim lillahi abinda ke cikin wannan tasbihi da suka yi wa Allah subhanahu wataala wa tanzihihim lahu da abin da ke cikin tsarkake Allah da mu'minai suka yi fi hadha al-maqam a daidai wannan waje min al-ma'rifati bihi sai aka kalla ka fahimci irin yadda mu'minan nan na farkon zamani suka san Allah subhanahu wata'ala wa tanzihi amma yaliqu amma la yaliqu bi kuma suna masu tsarkake Allah daga duk wani abu wanda bai dace a danganta shi ga Allah ba daga cikin abun menene an yaj'ala li rasulihi wa khalilihi wa akramil khalqi alayhi bai dace ba Allah subhanahu wata'ala ya zaba wa manzansa babban masoyinsa kuma wanda Allah ya fi girmamawa fiye da kowa a cikin halittun Allah bai dace ba Allah ya zaba ma wannan bawa nashi imra'atan khabithatan baghiya ya zaba mishi wata mata mai mummunan hali wata ke da hali na yawon na yawon tazubar kamar yadda muka kwatanta wancan lokacin ko da gama garin mutumin kirki ne yazo wurinka yana nema ka sama mishi matar da zai aura kai a matsayinka na mutumin da yake ganin girma kai ma kake mutunta shi bai yiwuwa ka rasa matar da zaka zaba mishi a cikin gari ko anguwa ko a cikin waɗanda ka sani sai ka je ka zaba mishi wata wadda take da mummunan tarihi take da mummunan labari wata wadda ake tuhuma da cewa tana yawon tazubar kaga wannan ba zai yiwu ba ya saba wa ɗabi'a ya saba wa mutunci to ina kuma ga Allah subhanahu wata'ala ya zaba wa manzon shi mace mai irin wannan siffa kuma wadda kafin ya aure ta kamar yadda aka ruwaito a cikin Bukhari an nuna mishi ita ba ɗaya ba ba biyu ba a mafarki ana ci mishi hadhihi imra'atuka fid dunya wal akhirah to Allah da yake mai ilimi masani mai hikima taya zai zaba wa annabinsa mace irin wannan kaga wannan abu ne da ba zai yi ba malam ya ci gaba da cewa faman zanna bihi hadha duk wanda faman zanna bihi subhanahu hadha zanna duk wanda yayi irin wannan zatan mummunan zatan nan ga Allah subhanahu wata'ala faqad zanna bihi zanna sawi yawa Allah mummunan zato wa arafa ahlul ma'rifati billahi wa rasulihi wadannan sahabbai wanda suke mazowa sanin Allah kuma mazowa sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san cewa annal mar'atal khabithata la taliqu illa bi mithliha lalle mace wacce take mara arziki mara mutunci wacce take shedaniya wacce take mara albarka to bata dace ba sai da mutun irin ta shedani ta kadari maras albarka kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa al khabithatu lil khabithina lalle al khabithat mata marasa tsarki marasa mutunci lil khabithina to an tanaje su ne dan mazaje irin su yadda suka san cewa lalle matan banza bata dace da mutumin kirki ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka mutumin kirki ne shi to da haka wannan yana nuni zuwa ga dukkanin matan shi da Allah ya zaba mishi mutanen kirki ne shi da suka san wannan faqatu qatan la yashukuna fihi anna hadha buhtanun azimun sai suka tabbatar suka yanke hukunci cewa babu shakka akan cewa wannan magana buhtanun ba sa shakka akan cewa wannan magana buhtanun azimun al buhtan shine wato kamar yadda malaman lugha suke cewa al firya allati yatahayyaru minha al mar'u qarya wacce in ka ji ta sai hankalinka ma ya tashi sai ka shiga cikin damuwa da tsoro da confusion wani abu da baka taba tunanin shi ba fil husban sai a maka ƙarya da shi to shine yake cewa buhtan babbar ƙarya wa firyatun zahira kuma zuki ta mallace a fili ƙarya ce karara bata da wani ayota na gaskiya ko kada fa in qila to wani ya ce maka fama balu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tawaqqafa fi amriha to me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya kiki kaka game da al'amarin wannan ƙarya game da al'amarin Aisha wasa'ala anha me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi su Aliyu ya tambayi su wannan baiwa dake gidansa ya tambayi Zaid dan Sabit yana ta tambaya game da matarsa wa bahatha me yasa ya dinga bincike wastashara me yasa ya dinga neman shawara wa huwa a'rafu billahi bayan ya fi kowa sanin Allah in ya zan waɗancan sahabbai gwargwadon iliminsu da Allah yasa suka gane ƙarya ne to me yasa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hukunta cewa ƙarya bane wani zai iya kawo wannan i'tiradi wa bi manzilatihi indahu kuma ga matsayin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wurin Allah wa bima yaliqu bihi da kuma abin da ya dace yayi tunani game da Allah wa hal la qala yo me ya da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace subhanaka hadha buhtanun azim kama qalahu fudala ussahaba kama yadda sahabbai suka ce me yasa shi annabi bai ce haka ba kaga wani mai neman fitina zai iya kallon maganar ta wannan fuska fal jawab amsa da za a ba mutumin da ya faɗi wannan sawun fitina yake nema ko fahimta yake nema sai a ce mishi anna hadha min tamamil hikamil bahira allati ja'ala Allah hadhihi alqissata sababan laha sai a ce mishi wannan yana daga cikin cikar hikimomin Allah hikimomi wanda suke ruda hankalin mutane wanda hankali ba dole ya riske su gabaki ɗayan su ba wanda Allah subhanahu wataala ya zankama a cikin wannan kissa wamtihanan wabtila'an bi rasulihi sallallahu alaihi wasallama kuma hanya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya jarabce shi Allah ya ƙara mishi jarabawa dan ya ƙara mishi martaba da ɗaukaka wal jami'il ummati ila yawmil qiyama Allah kuma ya jarabci dukkanin al'umma da wannan kissa har zuwa tashin alkiyama liyarfa bi hadhihi alqissati aqwama Allah ya haka dan ya daga darajar wasu mutane wa yadha biha akharina wasu kuma Allah ya kasa su kisa kaga har bayan alqur'ani din nan ya faɗi wannan maganar har yanzu da muke rayuwa akwai mutane da suna cewa su musulmi ne amma ba su yarda cewa ba su yarda abin da alqur'ani ya faɗa game da ita ba kaman galibin wanda suke bin shi'a rafida har yanzu suna ci gaba da tabbatar da wannan ƙaryar suna danganta ta ga sayyidatina Aisha radiyallahu anha tare da cewa alqur'ani ya barantar da ita to kaga waɗannan suna cikin lissafin waɗanda Allah ya nufin ya kasa da su kenan banda waɗanda suka shaida abin suka shiga cikin wannan matsala irin su Ubay ibn Salul din da sauransu to har yanzu kuma ana samun waɗanda wayaba biha akharina wanda suke komawa ƙasa sakamakon kin gaskata abinda alqur'ani ya faɗa da kuma waɗanda suka gaskata alqur'ani suka samu ɗaukaka tun daga kan Aisha din ita kanta da mutanen gidan babanta da kuma sauran sahabbai da sauran mu'minai a dukkan zamanna wanda suka yadda da abinda Allah ya faɗa wa yazidallahu alladhina hatadaw hudan wa imanan kuma Allah ya ƙara wa mu'minai shari'a da imani sakamakon ƙara yadda da abinda Allah ya faɗa musu wala yazidu zalimina illa khasara suku azzalimai maƙaryata fajirai babu abinda za su ƙara samu sai asara Allah ka tsare mu daga asara waqta da tamamul imtihani wal ibtila'i an hubisa ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al wahy shahran fi shahri daga cikin cikar jarabawar da Allah ya mushi sai Allah ya rike wahayi tsawon wata guda la yuha ilayhi fi dhalika shay'un litatimma hikmatuhu allati qaddaraha wa qadaha wata guda ba a aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani sako na wahayi ba domin hakan ya bada dama a samu cikakkiyar hikima da Allah ya kaddarta wa tazhara ala akmalil wujuhi kuma dan hikimar ta fito karara wa yazdadal mu'minuna as-sadiquna imanan wa thabatan ala al-adl was-sidq saboda kuma mu'minai masu imani masu gaskiya su kara tabbata akan imani da tabbata akan adalci da gaskiya Allah yana koya musu yadda za su dinga faɗan gaskiya da tabbatuwa akan adalci wajen hukunci da gujewa shiga shara ba shanu a cikin mutuncin mutane Allah dai yana ta koya mana wannan wa husnul zanni billahi wa rasuli da kuma yadda mu'minai za su dinga kyautatawa Allah da manzansa zato wa ahli baiti kuma su dinga kyautatawa mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iyalansa da sauransu a dinga kyauta musu zato wasiddiqina min ibadi da kuma masu ainihin wato a gaskiya daga cikin bayin Allah wa yazdadal munafiquna ifkan wa nifaqan dan su goma munafikai su ƙara shiga cikin ifki cikin ƙarya wa nifaqan su ƙara zurfafa cikin ramin munafurci wa yudhira li rasulihi wa lil mu'minina sara'irahu kuma dan Allah ya tona musu asiri annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran mu'minai su ga asirin waɗannan munafikai karara walitatimma al-ubudiyyatul murada min as-siddiqati wa abawaiha kuma bautar Allah ta hanyar karban jarabawan da Allah ya maka da hakuri da mika al'amari ga Allah da addu'a da neman mafita ga Allah wannan ya cika ga Aisha as-siddiqa da kuma mahaifanta watatimma ni'matullahi alayhi kuma ni'imar Allah ta cika akan su da a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya yarda ba ta yi ba kawai maganar ta wuce
watakila ga ba za su kar da wadannan ayoyin ayi bayani ba dalilin ba bukatar igowa ga bayani kaga ba ta samu wannan darajar ba sannan kuma da wadanda suke da datti a zuciyarsu za su samu hujja fiye da wanda suke da tunanin sa da ita yanzu kenan za su ce ai ba a ma samu wani dalili na barantar da ita ba an yi rufa rufa ne to amma da Allah ya bar magana a haka har aka kai ga lokacin da Allah cikin hikimarsa ya hukunta ya saukar da ayoyin sai abin ya zama falala da daraja gare ta ta samu daraja yanzu ta samu irin na Maryamu alaiha salam Maryamu an ganta da ciki kaga matsalar ta ma fita Aisha tunda ita an ganta da ciki ciki kuma a bisa al'ada an san sai an yi tarayya ake samun shi Allah ya saukar da ayoyi ya barantar da ita tun a wancan zamanin Allah ya sa dan ta yi magana ya barantar da ita a wannan zamanin na al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bada labarin abin da ya faru ya ƙaryata Yahudawa masu mata sharri ya faɗi cewa ita barrantacciya ce wa Maryama ibnata Imran allati ahsanat farjaha Allah ya ce fa nafakna fihi min ruhina kaga Allah ya barantar da ita da kanshi to irin wannan darajar da Maryamu ta samu to ita Aisha ta samu su kadai ne biyu mata a cikin tarihin gaba daya al'ummar ƴaƴan Hawwa mata waɗanda aka musu sharrin zina waɗanda Allah da kanshi ya dauki dawainiyar wanki su duka saura babu wata wanda aka yi mashari wanda Allah ya mata wannan tare cewa kuma Allah kadai sai kiyamata da yake wa shari irin haka sai Allah ya bada kaida amma game da li'ani game da hukuncin kazafi waɗanda za a amfani da su a matsayin hukunce hukuncen da za a bi wajen wanke ƴa mace muminatun ghafiratun an musu sharrin zina amma ita Aisha kamar yadda a cikin al'ummar banu Isra'ila Maryamu kadai ta samu wannan alfarma to ita kuma Aisha a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita kadai ta samu wannan alfarma kaga wannan ya ishe ta daraja to Allah ya yi mata haka dan ta samu wannan karin daukaka ni'imar Allah ta cika a gare ta da ita da mutanen gidansu walitashtaddal faqatu warragabatu minha wa min abawaiha waliftiqaru ila Allah wa dhullahu kuma dan buƙatu wasu da kwadayinsu zuwa ga abin da ke wurin Allah da ita da iyayenta kwadayinsu da buƙatarsu zuwa ga Allah ta tsananta su rankufa a gaban Allah wa husnul zanni bi suna masu kyautata da zuwa ga Allah war raja'u lahu da neman fatan abin da ke wurin Allah waliyan qati'a raja'uha min al makhluqina dan awayi gari ba ta neman komai a gun halittu sai dai a wurin Allah ta samu tsantsan tauhidi kenan watai asa min husulin nusrati wal faraji ala yadi ahadin min al khalq kuma dan ta cire tsammanin samun wata mafita da samun wani taimako a wurin wani halitta wanda ba Allah ba walihadha waffat hadha al maqama haqqahu dan haka zaka ga Aisha ta fahimci wannan matsayin da Allah ya bata kuma ta cika amanar matsayin lamma qala laha abuwaha bayan da Allah ya saukar da ayoyi ya barantar da ita sai babanta da mamanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidansu ya mata bishara ya ce abshir ya Aisha laqad anzalallahu bara'ataki ina miki albishir cewa Allah ya saukar da bayani ya kore miki wannan kazanta da aka danganta miki sai iyayen suka ce mata bayan da ya karanta mata ayoyi sai iyayen suka ce mata kumi ilai tashi ki je ki rungume manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ki sumbata nin shi ki gaishe shi ki yaba mishi wa qad anzalallahu alaihi bara'ataki saboda Allah ya saukar mishi da bayani akan cewa baki zina ba fa qala tace wallahi la aqumu ilaihi tace na rantsi da Allah ba zan miƙe in je in gaishe shi ba wala ahmudu illa Allah kuma bana godewa kowa a cikin ku sai Allah kaga ta san cewa Allah ne kadai ya fitar da ita kenan to ta samu wani ikhlasi wajen bautar Allah da neman abin wajen Allah hatta abinda wani zai iya mata to tunda ba wanda ya mata Allah ne kawai zai iya mata kenan sai zama ita kuma ta fahimci cewa Allah kadai za ta godewa kuma bayan duk wani bil adama wala shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama da iyayenta duka tace ba za ta godewa kowa ba sai dai Allah shi kadai wallazi anzala bara'ata tace Allah shine ya saukar da bayani ya barantar da ni ba shi annabi Muhammad ne da kanshi barantar da ni sallallahu alaihi wasallam wa aidan malai yace kuma har ila yau fa kana min hikmati habsil wahyi shahr daga cikin hikimar da yasa Allah subhanahu wataala ya rike wahyi tsawon wata guda annal qadiyata muhisat wa tamahabat wannan mas'ala an kai an kawo an rairaye ta wa tamahadat ta an shiga an fita al'amari ya kai ya kawo kamar da larabawa suke cewa qatafa hal kailu ma'auni ya cika abin ya kai ya kawo tura ta kai bango wastashrafat qulubul mu'minina a'zama istishrafin ila ma yuhihi Allah ila rasulihi fiha zukatan mu'mine sun kasance suna cikin jira da tsammani da sa rai me ake jira a ji Allah zai aiko da wahayi kowa tunanin shi ya kare dabarar shi ta kure kowa hankalin shi ya shiga cikin imuwa lissafi ya kare wa kowa abin da ke wurin Allah kawai ake jira to wannan kwadayin wahayi shi kanshi shi ma karuwar imani ne ga musulmai وتطلعت الى ذلك غايه التطلل متاني suka dinga jira kunnan su abude idan su abude suna jiran me Allah zai ce fawafal wahyu ahwaja ma kana ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan wahayi yazo a daidai lokacin da bukatar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta zame bukata mafi tsanani wa ahlu baitihi manzon Allah da mutanen gidan shi wasiddiqu wa ahluhu da sayyidina Abubakar da mutanen gidan shi wa ashabuhul mu'minuna da sahabbai mu'minai duka suna cikin tsananin bukatar wahayi saboda a bisa dabi'a abinda ka bukace shi bukata ta tsanani a san da ka same shi kafi ganin darajar shi wanda ya fi jin kishi in ya ga ruwa zai fi ganin mutuncin ruwa fiye da wanda dama bai jin kishi a koshe shi haka abinci haka makamantan su malam yace fawarda alaihim وورد الغيث وورد ورود الغيث على الارض احوج ما كانت اليه ذاك سي وحي يزو غاري سو irin yadda ruwan sama ke zuwa ga kasa a lokacin da take da tsananin bukata zuwa ga ruwa san da fari ya damu mutane akai ta addu'a ba a samu ruwa ba ran da aka samu za a ji cikin za a waye gari cikin farin ciki da annashuwa da yi wa juna murna ba haka bane sabanin idan ku kullun ana ruwa sai ga ai ba matsala bane ko an yi ma dama jiya ma an yi gobe ma muna sa ran za a yi in ba gobe ma ji ma za a yi ba mu da matsala amma a kaddara misali an yi wata guda ana cikin fari a lokacin da ake sa ran samu ruwa wataƙila har amfanin gona ya fara lalacewa dabbobi sun fara buƙatuwa izuwa daga ruwa da su dan adam to a lokacin akai addu'a Allah ya rike ruwan sai bayan wani lokaci Allah ya bada ruwa to zaka ga a lokacin za a zama ana cikin jin daɗi da farin ciki za a fi godewa Allah ka kaddara misali da wutar nefa a inda ba a dauke wutar nefa wai yake ganin ta matsayin wata alfarma ana ganin kawai ai is normal kamar hasken rana ne in dai an waye gari zai fito amma mu da muka saba da ganin dauke wuta mu ne da zaran an kawo sai ka ji mu da yaran mu duka muna murna yara suna ihu suna nefa ko saboda yanzu wata alfarma ce muka samu ko mun gane shi za ta zama a cikin akaliyar mu muna jin daɗi saboda an dauke ta yi za a iya kwana a wuri babu ita to haka da aka janye wahayi aka yi wata guda babu wahayi shi ne sai mutane suka yi zama suna cikin kwaɗayi da ƙosawar samuwar wahayi musamman a wani lokacin yanzu wahayin ba wai gama garin wahayi ba ne in ya zo zai warware wata matsala ce da aka rasa kanta shi kuma Allah tun da gaskiya kawai zai faɗa to duk abin da Allah ya faɗa kowane mumini ya yadda zai karɓa babu wani confusion a cikin ko wani shubha ko makamancin haka a lokacin kuma su ko munafikai sun riga sun gama wato ya da karerayen su sun riga sun yi amfani da hanyoyin sadarwa na zamanin sun riga sun gama ya da za mu gobe da gaskiya abinda malamai suka ambata a cikin fa'idar shine cewa a labari na ƙarya in yi tambari to yana juya ya zama kamar gaskiya har waɗanda sun tabbatar ba gaskiya bane sai su kasa muƙawamar shi yanda kaga manzo Allah sai sallama da waɗannan sabon da suke cewa subhanaka hadha butanun adin wanda suke cewa ma yakun la takallama bi hadha subhanaka hadha butanun adin da kuma waɗanda suke zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khair wa qalu hadha ifkun qadim to waɗannan sabon ba su yadda ba amma ba su da wata hujja da za su muƙawama wannan ƙarya to yana daga cikin tasirin kafafan yada labarai idan suka rawwaje wani labari har sai zama kamar gaskiya kaga mu da muke rawa wannan zamanin zamu fahimta wannan abu saboda mafi yawan labarin da kake ji ko kake kalla ko kake karanta mafi yawan su ba gaskiya bane sai in kana wurin da abun ya faru ka zo ka ga yanda akai covering din shi a cikin ko traditional ko dannan a social media da ake cewa sai kai mamakin mamakin Allah akan cewa oh ji ba abin da mu ya faru a idan mujere da yake ba da labarin shi wani abu ya faru a garin ku ko a gogo ko a gidan ku ko a zuriyar ku ya zama news ana fadan shi ka kwatanta waƙiyin abin da ka sani da abin da ka gani a cikin rubutun ko a cikin labarin to sai kai kiyasi da duka sauran labarai wa ala zalika faqis to yana daga cikin tasirin kafafan yada labarai suna iya rawwaje ƙarya ta zama kamar gaskiya a takeice malam ya ci gaba da cewa fa waqa minhum a'zama mawqi'in wa altaqahum sai suka ji dadi sosai saboda zuwan waɗannan ayoyi wasurru bihi atamma sururi suka samu jin dadi mai girma sosai a wa sallallahum min ghayatil min bihi ghayatul hina suka samu wato annashuwa sakamakon cikakki annashuwa sakamakon wahayin da aka falo atla Allahu rasulahu ala haqiqatil hal min awwal walad da a ce tiran da abun ya faru Allah subhanahu wataala ya ga manzon shi cewa kai kai ƙarya ba suke a ce ran da suka yi wannan ƙaryar ran da Aisha ta iso su a wannan masaukin an aika jibrilu kawai da bayani ya ga manzon Allah sai sallama ƙarya ne wa anzala alwahya ala alfawri bidhalika ko aso kada ayoyi nan take a ce ƙarya ne lafatat hadhihi alhikam wa ad'afuha bal ad'afu ad'afiha da duk waɗannan hikimomin da sun kubuce ko kuma kace ninkin su ko ninkin baninkin su wa aidan malai ta ila fa inna allaha subhanahu ahabba an yuzhira manzilata manzilata rasulihi wa ahli baitihi indahu Allah ya so ya bayyana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajensa da matsayin mutanen gidan manzon Allah iyalansa sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah subhanahu wataala wa karamatihim alaihi da darajar su a wurin Allah wa an yukhrija li rasulihi wa an yukhrija rasulahu an hadhihi alqadiyya kuma Allah subhanahu wataala ya so ya fidda manzansa daga wannan matsala wa ya tawalla huwa bi nafsihi ad-difa'a wal munafaqata an kamar yana cewa manzo Allah ne ja gefe ka bari ni da kaina ni Allah ne zan maka magana wannan matsala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauki dawainiyar da kansa shi zai masa magani war radda ala a'da'ihi Allah ya dauki dawainiyar mai da martani ga makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa dhammahum wa aibahum bi amrin la yakunu lahu fihi amalin Allah ya dauki dawainiyar mai da martani akan zargi da aibata wanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'amarin da shi manzo Allah bai aikin komai ba ya jira ne Allah ya mishi wala yunsabu ilayhi ko ba a danganta mishi wannan aiki bal yakunu huwa wahdahu almutawalli li zalika as-sa'ira li rasulihi wa ahli baiti sai zama Allah subhanahu wataala shi da kanshi ne dauki dawainiyar wannan aiki na daukar fansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen gidansa wa aidan fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana huwa al-maqsudu maqsudal bil adha annabi ya kasance shi suke nufi da cutarwa duk wanda ya soki matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabin yake nufi wallati rumiyat zawjatuhu falam yakun yaliqu bihi an yashhada bi bara'atiha ma ilmi aw dhannihi dhannal muqarib lil ilmi bara'atiha shi annabin sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi da cutarwa wannan abu da aka soki matar shi da shi to bai dace a ce shi bai dauki dawainiyar ba ta kariya ba tare da cewa yana sane ko yana da zato marin jayi zuwa ga cewa bata aikata ba walam yadunna biha su'an qat bai mata mummunan zato ba wa hashahu wa hashaha Allah ya tsare shi daga yin matar shi mummunan zato Allah kuma ya tsare matar shi daga yin wannan mummunan aiki kaga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ma a cikin musulmi a zamanin shi shine alƙali shike warware dukkanin matsala to sai yanzu aka danganta wata mummunar matsala ga matarsa to a cikin hikimar Allah sai Allah bai ba shi damar shi ya wanke ta da kanshi domin duk abin da zaka faɗa akan matarka na kare ta abokin gabarka makiyi irin waɗannan munafikai wanda suka iya shirye wannan ƙarya abu ne mai sauki su ce ai ya kare shi tane saboda matar shi za su faɗa haka kuma sun faɗa za su ƙara sanya wa mu'minai masu rauni shubha dan haka sai Allah ya dauki dawainiyar da kanshi saboda a cikin ilimin Allah ya sani cewa dukkanin mu'mini yayi imani da wahayi na alqur'ani kai tsaye 100% ba kamar yadda idan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kare ta da maganarsa waɗancan munafikai su iya sanyawa masu rauni shubha, to munafikan nan ba za su iya sa masu rauni shubha akan matanin doron alqur'ani ba. Ko mun gane hikimar? Da haka sai Allah ya dauki dawainiya da kan shi wannan aiki. Malin ya ci gaba da cewa walidhalika lamma sta'adhara min ahli al-ifki wa qala, yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman uzuri ma kansa, yake neman mafita, yake cewa man ya'dhiruni fi rajulin balagani adahu fi ahli, wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira, wa laqad dhakaru rajulan ma alimtu alayhi illa khaira, wa ma kana yadkhulu ala ahli illa man. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ya'dhiruni, wani ne zai dauki dawainiyar ya mun abin da zan samu mafita, wato ya bani yayi mini wani abu da zan huce game da al'amarin wani mutum wanda cutarwar da yake mini kun sani yana cutar da ni, to za ta kai cikin iyalaina. Yace Annabi yace na rantsa da Allah ban san komai game da iyalina ba sai alkhairi, kuma sun ambaci wani mutum da suka yi hada wannan sharri a kansa shine wancan wato Safwan ɗan Jannan, wanda ban san komai gare shi ba sai daga alkhairi, bai taba shiga gidana ba sai tare da ni. فكان عنده من القرائن التي تشهد براءه الصديقه اكثر مما عند المؤمنين. هذا من الله صلى الله عليه وسلم يانا دا حججي wanda ke tabbatar da gaskiyar Aisha fiye da sauran mu'minai, hujjar shi da yake da ita tabbatar da mu'minai, walakin bi kamali sabrihi wa thabatihi wa rifqihi, sai dai saboda cika hakurin manzon Allah صلى الله عليه وسلم, saboda cika tabbatuwa shi akan gaskiya da adalci, saboda cika tausayin sa wa husni dhannihi bi rabbi, da kuma yadda yake kyautatawa Allah zato, wa thiqatihi bi, kuma yake da aminci game da al'amarin Allah, wa fa maqama sabr wa thabat, sai cika abin da ake nema gare shi na hakuri da tabbatuwa. In wani ne yana da hukuma, yana da karfi, yana da fada a ji, yana da magoya baya, a ce wani mutumin banza ya mata shi shari, zai amfani da karfin dokar da yake ita da karfin mulkin shi yasa a hukunta shi, tunda har ma wasu sun nemi cewa ka ba mu dama mu hukunta shi, amma saboda hakurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tabbatuwar shi akan gaskiya da adalci, da kuma ya san cewa Allah zai bashi mafita, sai ya hakuri ya jira ya ga abin da Allah zai hukunta. Ina fata mun gane wannan. Hatta ja'ahu alwahyu bima aqarra aynahu, har aka mishi wahayi da abin da ya sanya ya mishi idansa, wa sirra qalbuhu, ya kuma ji dadi a zuciyarsa, wa azama qadarahu, kuma abin ya ƙara ɗaukaka darajarsa, wa zahara li ummatihi ihtifalu rabbihi, kuma al'ummarsa suka gane irin yadda Allah ya ɗauke shi da muhimmanci, wa atina'uhu bi sha'ani, al'umma kuma suka gane yadda Allah yake damuwa da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Walamma ja'a alwahyu bi bara'ati, yayin da Allah ya wahayi ya barantar da Aisha, amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi man sarraha bil ifki fa huddu 80 80, akwai mutanen da suka fito karara suka furta wannan kalma mara kyau, suka furta wannan kage, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka musu bulala 80 80 na haddi ta wato kazafi. Walam yuhid al khabithu Abdullah ibn Ubay, amma shi Abdullah ibn Ubay dan Salul shi ba mushi haddi ba, saboda mene? Ma annahu ra'su ahli al-ifki, duk da yake shine shugaba, shine komanda na sojojin wannan ƙarya. Faqila, sai malamai suka ce dalilin da yasa ba a mai haddi ba, li anna al-hududa takhfifun an ahliha wa kaffara, saboda su haddoji wato hanyoyi ne na sauƙaƙawa waɗanda suka ɗauki wannan mummunan zunubi, to haddi yana sauƙaƙa musu girman zunubin ne a lahira, kuma ma kaffara ne kamar yadda muka jiya a cikin karatu, mun karanta a cikin karatun ba wannan ajin bane ko? Na'am, a ajin na usulul na fasl Sheikh Al-Albani lil usul mun tattauna wannan mas'ala game da cewa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin Bukhari, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa daga cikin ku wanda duk yaje ya taba wani abu daga cikin dokokin Allah sai aka kama shi aka mishi haddi, to kafara ne gare shi, idan kuma ba a kama shi ba Allah ya rufa mai asiri, to ya tuba zuwa ga Allah, al'amarin shi na ga Allah. Wannan hadisin yana tabbatar da cewa haddi kafara ne, ta da cewa ko wasu hadisai da suka nuna wani abu wanda ba haka ba, kamar hadisin ainihin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ban sani ba shin haddoji kafara ne ga masu su ko kuwa, malamai suka ce wannan ya faru ne a farko kafin a bayyana mishi haka mun baya ga wannan hadisin ko kuma hadisin da suka tabbatar da lalle haddi kafara ne ga waɗanda suka tabo laifin kamar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake duk wanda yayi laifi aka mishi haddi to Allah girman daraja Allah ta sha gaban in an je alkiyama kuma Allah ya ce a maimaita wa mutum hukunci akan wannan haddin da haka wanda yayi kisa aka mai haddi wanda shari'a ta tanada wanda yayi zina ko kazafi ko sata ko shan giya duk waɗannan haddoji na shari'a wanda duk ya taba daya daga cikin su sai aka mai haddin da Allah ya ce ai mishi to ana fatan wannan shari'a ta kare kenan ko alahira amma wanda ba a mishi ba fa to fa amruhu ila Allah al'amarin shi yana ga Allah in ya Allah ya so ya gafarta mishi yadda ya rufa mai asiri a duniya ya rufa masa alahira idan Allah ya so kuma ya kama shi da hukunci gwargwadon laifin da yayi daga baya kuma Allah subhanahu wataala ya sa a cece shi ko ya mishi rangwame ko ya sa ya ainihin wato fada shi daga cikin wuta a sakamakon falala da rahama Allah Allah ka tsare mu daga shiga wuta to kaga waɗannan su musulmai ne da aka yi musu haddi to ya zama musu kafara wal khabisu shi ko wannan mutumin banza laysa ahlan li zalika ba shi da imani bai cancanci a mishi wannan kafara ba waqad wa'adahu Allahu bil adhab al adhim fil akhir alalan Allah ya riga mishi alƙawarin azaba babba a lahira da Allah ya ce wallazi tawalla kibarahu wanda ya dauki dawainiyar kera wannan ƙarya da ya data shi Allah ya ce min lahu azabun alim yana da azaba mai girma fa yakfihi zalika an al hadd to wannan ya ishe shi kawai mutumin da ake aka kama shi laifi ne yayi kisan kai an yake mishi hukuncin kisa za a kashe shi sai kuma ga wani ya ce to ni kuma ya taba mari na ina so a bada dama in rama mari to me kuma mari zai mishi aka ga yanzu mari ya zama wani akankanin abu kenan da haka bulala 80 me za ta mishi bil muqarana ila shiga gidan wuta sai aka bar shi da wancan babban zanibi na shi wakila wasu kuma suka ce bal kana yastawshil haditha wa yajma'uhu wa yahkihi wa yukhrijuhu fi qawalib man la yunsibu ilayhi ya kasance abinda yake yi yastawshil haditha yana zama ne a boye ya sissoka maganar a cikin zantukan mutane waye juma'u sai ya tattara zancen waye hakiki sai dinga ruwaitowa waye khurijuhu fi qawaliba man la yusabu ilayhi sai ya canza magana yana kawo ta da surar hikaya ko da surar ai wata mata ta yi kaza ai muna da labarin kaza gugar zana da magana ta habaici to kaga wannan yanzu a bisa ka'idar shari'a ba za a kama shi ko mun gane duk mutumin da zai faɗa magana sai bai faɗan sunanka bai ambaci sunanka ba ko ka gane da kai yake ka iya ina ba da yake ce mazagin kasuwa ko wanda yake da shi ya san da shi yake shi ma wanda yake ya san da wanda yake amma zaka gaza kama mutumin a bisa haddin shari'a ta duniya zaka gaza kama shi sai zama a duniya dai kamar ya ci banza amma an ji lahira zai biya bashi da dauka wakila wasu kuma suka ce alhaddu la yuthbutu illa bil ikrar ai saboda shi haddi ba a iya tabbatar da shi sai da ikrari au bi bayyana ko kuma da hujja ta shedu wa huwa lam yuqirra bil qadhfi wala shahida bihi alayhi ahad shi ko bai ce eh nayi qadhfi bane kuma babu wani wanda ya mai sheda akan shi ba wanda ya sheda akan shi akan haka fa innahu inma kana yadhkuruhu baina asabi saboda ai zancen yana yin shi ne tsakankanin ƴan uwan shi munafikai kawai walam yashhadu alayhi su kuma babu wanda ya zo ya ce ai mun ji wannan na fada walam yakun yadhkuruhu bainal mu'minina in ya shigo cikin mu'minai baya magana domin da wannan shine halin munafikai ne wai da lakul ladina amanu qalu amanna wai da khalu ila shaytanihim qalu inna ma'akum to haka ita ma wannan magana idza lakul ladina amanu so as ce kai Allah wadaran naka ya lalace Allah wadaran masu yada ƙarya wannan ai magana banza ce suna nuna su ma kamar basu yadda ba in sun koma gefe sai su cigaba da yin wannan magana to kaga yanzu kuma su mutanen shi munafikai ƴan uwan shi ba wanda zai ce bari ya zo ya kawo ƙarar shugaban su su ko wadancan muminai ne suka samu zaniya da aka sun fada a gaban muminai kuma an ji kaga su ana da hujja da za a yi musu wato haddi malam ya ce wakila wasu kuma suka ce haddul qadhfi haqqul adami shi haddin qadhfi haƙi ne na dan adam la yustawfa illa bi mutalabati ba a mutum dan an ji mutum kawai ya ce wane yayi zina to ba a cewa a je a mai haddi sai idan wannan ya zo ya yi claiming damage wanda aka faɗi magana a haƙƙinsa shi ke da haƙƙin ya kawo alƙali ƙara cewa wane ya mini sharrin zina ina so a fidda min da haƙina. To idan ba wannan ne wannan ba, ba za a ce to shikenan bari kawai tunda an ji bare a ji a kama shi ba. Bari sa haka yake kuma anaku. Wanda aka yi deforming din sa ko victim shi yake da yancin yayin raising case against wanda ya mishi sharri. Wani third party bai da yancin yayin initiating litigation. Yawwa, wannan yare ne nasu lawyoyi ko mutumin da ba shi aka yi wa kazafi ba bai da yancin ya ce an yi ma wani kazafi ni kuma naji takeici dan haka bari in dauki ƙara kai. Sai dai in gulmaka ta kai ga magaji ka ga mushi ce to fa ga abin da wani yace shi kuma yana ganin yana da magana to ya kai ma alƙali kaji a dokokin Najeriya ma haka mu yake to na jin sun dace da dokokin da malamai suke faɗa a cikin fiqh din la yustawfa ila bi mutalabati wa in qila innahu haqqun lillahi in ku aka ce haƙƙin Allah ne fala budda min mutalabati al-maqbuf ko da haƙƙin Allah ne to babu makawa dole wanda aka yi wa kazafi ya nema haƙƙin tukunna wa Aisha lam tu talib bihi ibnu Ubayy ita ko Aisha bata nemi wannan haƙƙin auren sa ba wa qila wasu kuma suka ce bal turika hadduhu li maslahatin hiya a'zamu min iqamati an kyale shi ba mishi haddi ba saboda wata maslaha wata take sama da amishi haddin akwai maslaha a cikin kyale shi wata maslaha ce kama turika qatluhu ma'a zuhuri nifaqi kamar yadda munafinci shi ya bayyana ya kamata a kashe shi amma aka kyale shi wata kallumihi bima yujibu qatluhu wata kallumihi bima yujibu qatluhu miraran so nawa ba ɗaya ba ba biyu ba yana faɗan maganar da ya kamata a ce kai an kashe shi an huta amma aka kyale shi wa hiya ta'alifu qaumi ana yin haka ne dan a zauna lafiya da mutanen shi akwai waɗanda suna cikin musulunci cikin al'ummar shi kuma har yanzu suna ganin girman shi to dan a zauna lafiya da su akwai kuma waɗanda suna baina ya abdullahi ala harfin kafarsa ɗaya waje kafarsa ɗaya ciki in an zauna haka akwai yi wasu shigo musulunci shi kuma manzo Allah saboda taushin halinsa da kuma fatan kowa ya tuba ya gwammace ya hakura da yawa wannan shedani haddi dan waɗancan su tsira daga baya akwai kuma munafukai na gaske waɗanda duk da su munafukai ne amma suna jin tsoron abin da zai iya bi baya amma da za a kashe shi to za su samu taurin zuciya da ƙwarin gwiwa cewa bari su yi musulunci makirci fiye da wanda suke to duk waɗannan masalih din sai annabi ya kalle su sai ya kyale shi cewa bari a bar shi in ya mutu Allah ya kama shi wa adam tamfirihim anil islami kaji magana kada a kore su daga musulunci fa innahu kana muta'an fihi mutum ne wanda ake masa biyayya ra'isan alaihim shugabansu falam tu'man isaratul fitnati fi haddi akwai yiwuwar in an mishi haddi a tada wata fitina wala allahu turika li hadhihi alwujuhi kulliha ta yudu waɗannan su suka sa aka kyale shi da kuma abin da za su sama ya ambata cewa kar a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana kashe sahabban shi da an kashe su to da abinda za a gada makiya za su gada da magana cewa ai annabi yana kashe sahabbai ne kawai duk sahabban da ya mishi magana da bai ji dadi ba sai ya sa a kashe shi malai ci gaba da cewa fajulida mistaha bina asafa akwai mista ibn asaf an mishi bulala shine wannan da yake zauna a gidan sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu wa hassan ibn thabit da hassan dan thabit al-ansari mawakin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hamna bint jahsh da hamna yar uwar zainab yar jahsh zainab matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wata yar uwar mai suna hamna sai ta shiga cikin wannan ibtilai wa ulai min al-mu'minina as-sadiqina waɗannan mu'minai ne an musu bulala ne tatheeran lahum dan a tsarkake su daga dattin wannan abu da suka dauka wa kansu wa takfiran kuma ne zai musu kafara wa turika abdullah ibn ubay idan shi ku aka kyale shi wa tarku abdullah ibn ubay idan fa laysa huwa min ahli dhaka shi ku saboda shi bai cancanci a mushi a tsarkake shi ko a wanke shi ba shi dattin shi ya wuce wankewa ko tsarkakewa malam yace fasl ga wata gaba wa man ta'ammala qawlus siddiqati wa qad nazalat bara'atuha فقال لها ابواها قومي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان kada ka kalli magana Aisha Allah ya kara mata yadda da take cewa yayin da aka saukar da bara'arta iyayenta suka ce mata tashi ki je ki rungume manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace wallahi la aqumu ilayhi wala ahmudu illa Allah tace na rantsa da Allah ba zan miƙe je gare shi ba kuma ba zan gode wa kowa ba sai Allah duk wanda ya kalli wannan aliman ma'arifata zaka san zurfin ilimin ta wajen sanin Allah wa quwwata imaniha da karfin imaninta wa tawalliha wa tawliyataha an ni'mata li rabbiha da kuma yadda ta jiddantar da ni'imar da Allah ya mata zuwa ga shi Allah din wa ifradahu bil hamdi da kuma ta kebance Allah da godiya fi zalikal maqam a wannan wuri wa tajrida hat tauhid da yadda ta kuma tsaida tauhidinta ga Allah shi kadai wa quwwata ja'shiha da karfin zuciyarta wa idlalaha bi bara'ati sahata da kuma yadda ta ainihin kafu akan san lalle tana cikin tsarki da barantuwa wa anna halam taf'al ma yujibu qiyamaha fi maqamin ragibi fi sulh domin kuma ta san cewa bata aikata abin da zai sa ta zama kamar mutumin da yake kwadayin arangwanta mishi ai sulhu arangwanta mishi ba wa taliban hukume neman wani rangume ba wa thiqataha bi mahabbati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laha qalat ma qalat da kuma take da aminci akan kaunar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata ta san cewa da ta faɗi wannan magana ba komai inda tana da shakku akan kaunar shi in ta faɗi wannan za ta ke rasa aurenta ce okay na ma ka miki labarin Allah ba ta da kin ce ba haka ba to kaza 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 idan mace ta yi da mijinta ta san ta isa shi za ta yi abin da ta ga dama wanda wata mata za ta ji tsoron yin wannan abu ko kuma har ma ta yi mishi abinda sai wannan mijin ya ga in shine ba zai tolerate wannan abu shi kuma sai ya murmushi kawai kaga ta fara manzo Allah wannan magana da yake cewa bata kyauta ba tare da cewa yana da yancin yema magana wannan kallan cewa to ko da Allah yayi wahayi ai ba ke yema ba ni yayi wahayi ni nazo na ga miki ni bada wata alfarma ta albishir da miki zai iya wata wannan fasara ko amma bai haka ba idlalan lil habibi ala habibi saboda yanda take take su ta nuna wato tana da halin yin shagwaba tana da halin ta yi shagwaba a wajen masoyinta wala siyama fi mithli hadha al-maqam alladhi huwa ahsanu maqamat al-idlal musamman irin wannan yanayin wanda ruri ne na shagwaba fa maw fa wada'athu mawdi'an haka ta sanya shagwaba din a ciki walillahi ma kana ahabbaha ilayhi hina qalat yace kuma wato ga Allah babu abinda ta soyu gare shi babu abin tunda tana kauna kamar Allah da take cewa la ahmudu illa Allah fa innahu huwa alladhi anzala bara'ati Allah shi barantar da ni walillahi zalika thabatu warrazana minha kuma Allah ya bata damar samun wannan tabbaci da iya wato fita daga rintsi wa huwa ahabbu shay'in ilaiha Allah shi tafi kauna fiye da komai wala sabara laha an bata iya hakuri ta rabu da kaunar Allah wa kad tanakkara qalbu habibiha laha shaharan yayin da shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon wata guda zuciyar shi ta juya ga barinta thumma sadafatir riba minhu wal iqbal sannan kuma ta samu yarda da juyowa zuwa gare ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falam yubadir falam tubadir ila alqiyami ilayhi daga ta ce bazan miƙe in gaishe shi ba was sururi bi ridahu wa qurbihi bazan kuma yi kokarin nemi jin dadi da yaddarsa da kusancinsa ba ma ashiddati mahabbati halahu tarta da tsananin kauna kauna da take masa wa hadha ghayatu thabati wal quwwa wannan yana da karfin halin Aisha tana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana jin damuwar matsalar da suka samu amma kuma da haka tace bazan je in gaishe shi bazan mishi wato abin nan ba bazan mishi godiya ba Allah kawai zan gode mawa wannan yana tana da taurin hali da karfin zuciya mallam yace fasalu wa fi hadhihi alqadiyati anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qala man ya'dhiruni fi rajulin balagani adahu fi ahli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wane ne zai muni zai fushe ni kunya game da mutumin da al'amarin cutar wanda yake muni ta tsananta game da mutanen gidana qama sa'd ibn mu'ad akhuban al-ashhal bani abd al-ashhal fa qala sai wannan bawan Allah sa'd dan mu'ad babban sahabin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake yake cewa ana u'dhiruka minhu ya rasulullah ya manzo Allah ni zan huce maka aushi akan shi zan maka maganin sa wa kad ashkala hadha ala kathir min ahli al-jinn ibn qayyim yake cewa akwai wani rikici akwai wata sarkakiya anan game da wannan a gurin malamai me yasa fa inna sa'd ibn mu'ad la yakhtalifu ahad min ahli al-ilm annahu tufi aqiba hukmihi fi bani quraiba aqiba al-khandaq babu wani malami da yake da sabani akan cewa lalle sa'd ibn mu'ad ya rasul bayan yin hukunci ga bani quraiba mun karanta a baya lokacin da aka je aka kawo shi akan jaki domin ya ji rauni a yakin bani quraiba ana jinyar shi a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka je aka kawo shi akan jaki jini na zuba ba yazo yace duk a daga habas duk wanda yake da gimwa kashe shi. Allah manzo Allah yace kai hukunci da hukuncin Allah da yake sama. To bayan da yau na hukuncin kwana 1 2 3 ya rasu bai dade ba. To kuma ya zai a ce yanzu kuma gashi lafiyar shi lau har yana cewa zai dauki matakin kashe wani. Bayan waccan waqi'a ta faru san da ya rasu. Mun gane iskalin sai yake cewa zalika sanata 5 ala sahih. Yakin khandak a shekara ta 5. Wa hadithul ifk la shakka annahu fi gadatu banil mustaliq hadhihi. Shi kuma ifku ya faru a wannan yakin ne wahiya ghazwatul muraisir da ake magana an. Wal jumhur indahum annaha kanat ba'da al-khandaki sanata 6. Kuma su malamai mafi yawa sun ce shekara ta 6 ne mun ji a baya sabanin da aka game da tantance shi aka yi ta, amma magana mafi inganci shine an yi gazuwa ta banul mustaliq a shekara ta 6, wato shekara daya ko watanni gab da shekara guda bayan an yi banu Quraiza ko sori bayan an yi wancan abin nan banul mai sunanta banu Quraiza. Sai ce fa ikhtalafa turuqun nasi fil jawabi an hadha al ishkali. Daka sai malamai suka yi sabani wajen kokarin bada amsa akan wannan sarkakiya. Wasu suka ce fa qala Musa ibn Uquba. Musa ibn Uquba mai magazi yake cewa ghazwatul muraisi kana sanata 40 qabla al khandaq. Shi yace a shi yana ganin muraisi din nan an yi ta shekara ta 4 ne kafin khandaq. Hakahu anhu al-Bukhari, haka Bukhari kawa cikin sahihinsa. Wa qala al-Waqid, shi kuma Waqid yace sanata kana sanata 5 shekara ta 5 ce. Qala yace wa kana Quraiza wal Khandaq ba'daha. Sai da aka fara yin wannan kissa, sannan aka yi Quraiza, sannan aka yi Khandaq, inji Waqid kenan. Wa qala al-Qadi Isma'il ibn Ishaq, al-Imam al-Qadi Isma'il ibn Ishaq ibn Hammad ibn Zaid ibn Dirham, jikan Hammad dan Zaid ne, wanda malami ne cikin malaman tarihi, ya rasu shekara 282. Kamar da Imam An-Nawawi ya kawo wannan magana a cikin Sharhin Muslim da shi da Abu Abbas Al-Qurtubi a cikin littafin shi Ikmalul Muqallim kenan. To duk sun kawo wannan labari cewa shi wannan malami yace ikhtalafu fi dhalika, malamai sun yi sabani game da wannan mas'ala. Wal aula an takuna al-muraisi'a qabla al-khandaq, abinda zai bada dama a fidda wannan rikicin shine a ce muraisi ta riga khandaq. Wa ala hadha fala ishkal, a ce sai da aka fara muraisi'u aka yi wannan kadiyar, sannan aka yi khandaq, sannan aka ji mushi rauni, sannan aka yi banu Quraiza, sannan yazo ya bada wannan shawara, sannan ya rasu. Kaga za su tafi lahiya lau babu wata matsala ko. Yace yace wa fi hadithil ifki ma yadullu ala khilafi dhalika aidan, amma kaga hadisin ifki da kyau akwai abin da ba zai yadda da wannan taujihin ba. Lianna Aisha ta qalat innal qadiyata kanat ba'da ma unzila al-hijab, saboda Aisha tana cewa wannan qadiya ta ifki ta faru ne bayan hijabi, domin ta ce ai da ya santa kafin hijabi. Mun faɗa cewa haka ce hijab shine zaman mata a gida, ana maza shiga gunsu barkatai, ana su fitowa barkatai ko. To ta ce shi Safwan ibn Asal ya santa kafin a farlanta hijabi. To farlanta hijabi kuwa an yi shi ne a watan Zulqa'ada na shekara ta 4 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da Bukhari ya rawaito hadisai akan haka. Yace wa ayatul hijabi nazalat fi sha'ani Zainab bint Jahsh, ayat hijabi ta sauka ne akan al'amarin Zainab yar Jahsh. Zainab yar Jahsh wanda ta kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, idzaka kanat wa Zainab idza kanat tatum, sanda wannan kisa ta faru ta ifki, Zainab tana nan matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya riga ya aure ta. Kuma ayatul hijabi ta sauka ne a walimarta ko mun gane. Ina muka gane Zainab ta aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda da aka zo kamar da ambatan mana aka kawo mata wannan gulma, sai ta ce ahani basari wa sam'i, na kiyaye kunnena da bakina da idona ba ruwana, bazan ji ba kuma bazan gani ba. Shine ɗan uwata kuma ta shiga matsalar ta yi zurfi, har Aisha take cewa wahiyar lati kanat tusawimini, tusawu ita ce take jin cewa ta isa ta ja da ni a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kuma kissar hijabi idan muka kalla, duk da yake akwai riwayoyi daban-daban, akwai riwaya akalla guda uku da za a iya cewa su ne sababu nuzuli ayatul hijab. Farko tukunna wacce ce ayatul hijab, malami sun yi sabani, akwai ayoyi guda biyu da ake musu wannan lakabin. Ibn Kathir ya karkata zuwa ga cewa fadin Allah ya allazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghairi nadirin ilahu, yace wannan ita ce ayatul hijab, domin ita ta dace da kissar Zainab din. Zainab binti Jahsh, kamar da Imam Tabari ya fitar da Abu Hatim a cikin tafsirin sa, da Ibn Mardawiya a cikin nashi tafsirin, duka sun fitar da kissa. Haka Imam Tirmidhi ya fitar da kissar takaitacciya, sanda manzo Allah sai sunna ya wurin Zainab binti Jahsh, da aka zo aka kira walima, Anas na zuwa yana kira mutane suna cin walima suna fita, har yace manzo Allah sai sallama, yanzu babu wanda na gani duk mutanen Madina kowa ya ci waliman. Da agabacin walima kowa ya fita, sai wasu mutane guda uku ko sai kuma suka zauna suka ci gaba da fira. Ita kuma ga amarya a gefe can alalluɓe, manzo Allah sai sallama saboda kunya ya kasa ce musu ku tashi ku fita. Sai shi ya tashi ya fita, ya zagaya ɗakunan matan shi yana ta gaishe su. Hayi zugun Aisha tana dan mun sharaha, tana cewa kaifa wajatta arusaka, yaya amaryar take, tana mun shi irin wasa da raha haka. Ya gama kewaye duka ɗakunan matan shi ya koma ɗakin amarya, har yanzu suna nan, wannan safuce, wannan kishingide, hala wannan rike da remote da makamantan su. Manzo Allah sai sallama ya ƙara je fita, bai ci musu komai ba, ya sake shigowa a karo na uku, ya raba, aka ce har ya raba dokin kofa, kafa shi ɗaya na cikin ɗaki, ɗaya na waje, ya leƙa ya ga ko suna nan har yanzu ko ba sa nan. To sannan ne wani a cikin su ya labba da cewa fa sun takura wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan sai suka fita. To kaga wannan shine aka saukar da wannan aya, don a cikin ta shi sa Allah yace menene Allah yake cewa fa inna zalika kana yu'dhin nabiyya, wannan yana cutar da manzo Allah, fa yastahi minku, amma kuma shi yana jin kunya. Ibn Kathir yace wannan yace ayatul hijab, magana cewa idza du'itum fadkhulu wala musalisa li hadisi kaza 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 kaza. Sauran malamai kuma kaman su tun daga kan al-Imam At-Tabari da Qurtubi da makamantan su kuma suka ce ayatul hijabi ita ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna, zalika anna yu'rafna, zuwa kashe suka ce wannan ita ce ayatul hijab. Ita kuma wannan ita ta dace da hadisin da ke cikin Bukhari, Sayyidina Umar dan Khattab yana daga cikin advocates na cewa ya kamata a hana mata fita barkatai. To wata rana sai Sauda bintu Zam'a, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta fito cikin dare, sai kwalla mata kira yace laqad arafnaki ya Sauda, mun gane ki wallahi. To ya so ta ji kunya ta koma gida. Wannan yana cikin Bukhari, ko kuma riwaya da Imam Nasa'i da Imam At-Tabarani a cikin tafsiri a cikin Mu'jamul Kabir din sa da Al-Awsat, haka Imam Ibn Abi Hatim a cikin tafsirin sa sarwai, to kuma kissar Aisha har ila daga Umar dan Khattab, wanda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gayyace su cin abinci, an zo ana cikin bada abincin ana rabawa, Aisha ta miƙo mishi abinci, sai hannun shi taba hannunta, sai ya girgiza kai yace wallahi da ina da izini, da za a ji magana ta akan ku babu wanda zai ƙara garin. Ita ta bada wannan riwaya, Umar yace da ina da izini akan ku da babu wanda zai ƙara ganin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kullu yake ce manzo Allah ka hana kowa shiga gidanka, akwai mutanen kirki, akwai na banza, suna shiga gidanka. To duk waɗannan kissoshin su suka haɗu suka kawo magana akan farlanta hijabi ne. Zaka yi kuma littafin Jilbabul Mar'atul Muslima na Sheikhul Albani da tafsirin Ibn Kathir, zaka ga bayani da yawa akan haka insha Allah. To wannan dai abin da yake ishara anan shine ayan nan ta sauka ta farlantawa mata hijabi, maza su daina shiga gidajen mata, aiwa mata kulle sanda aka auri Zainab. To Zainab kuma tana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka yi kissar ifk. To kaga cewa sai da aka yi cewa da za a yi waɗancan abubuwan sun tafi a jiraka, yana da matukar rashin yiwuwa, saboda wannan abun yana nuni zuwa ga cewa an fara yin waɗancan. Idan muka kalli shekarar da ko date din da aka saukar da ayatul hijab ta faru ne kamar yadda muka ji tun a watan Zulqa'da na shekara ta hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine ya ci gaba da cewa fa innahu sa'alaha an Aisha, ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi Zainab me zaki ce game da kishe ki Aisha, fa qalat tace ahmi sam'i wa basar, na toshe ido na da kunena ba ruwa na ba zan shiga wannan magana ba. Qalat Aisha, Aisha take cewa wani lati kanat tusamini fi min azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhalin ba ita ce take jin cewa ta isa mu ci karan bata da ita, tana ganin ta isa ita ma a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tana da alfahari ita ma take da shi cewa ita an aurar da ita ne da wahayi daga Allah, domin Allah ne da kanshi yake cewa falamma kada zaidu minha waqaran zawwajnaka waqad dhakara arbab at-tawarith anna tazwijahu zainaba kana fil zilqa'adati sanata 5. Wasu daga cikin malaman tarihi sun ambaci cewa auren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na Zainabu ya auku ne a watan zilqa'ada shekara ta 5. Wa ala hadha fala isin qawl Musa ibn Uqba, karkashin haka maganar Musa ibn Uqba ba za ta inganta ba. Wa qala Muhammad ibn Ishaqa, Muhammad ibn Ishaqa shi kuma yace inna ghazwat Banil Mustaliq kanat fi sanati 60 ba'da al-Khandaq, yace babu shakka yakin Banil Mustaliq shekara ta 6 ne bayan Khandaq. Wa zakara fiha hadith al-ifk, ya ambata hadith al-ifk a wannan wajen, illa annahu qala an az-Zuhri wa an Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba an Aisha fa zakara al-hadith, ya kawo shi da wannan isnad. Fa qala sayyi fa qama Usayd ibn al-Khudayr fa qala ana a'dhiruka min dai go daidai wannan wajen da ke da sarkakiya, sai ya ce wanda ya nike ya yi maganar shi ne Usayd ibn al-Khudayr, ya ce ni zan maka maganin shi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faradda alaihi Sa'ad ibn Ubada, sai Sa'ad dan Ubada ya mayar masa da zance. Sa'ad dan Ubada maimakon Sa'ad dan Mu'ad ya yi magana, Sa'ad dan Ubada ya mayar masa. To kaga in aka dauki wannan riwayar iskaliya ta warware ki, yace walam yadhkur Sa'ad ibn Mu'ad, bai ambaci Sa'ad dan Mu'ad ba. Qala Abu Muhammad ibn Hazm, ibn Hazm sai yace wa hadha huwa as-sahih alladhi la shakka fihi, wani mutum da mashi ibn Hazm magana shi kwaya dai, yace wannan shine gaskiya ingantacciyar magana wacce babu shakka a cikin ta. Wa dhikru Sa'ad ibn Mu'ad wa Habu, ambatan Sa'ad dan Mu'ad yace wannan ya faru ne a matsayin kuskure, li anna Sa'ad ibn Mu'ad mata isra fathu bani Quraiba bila shakka, domin Sa'ad dan Mu'ad ya rasu bayan fatu bani Quraiza, babu shakka akan wannan. Wa kanat fi akhir zilqa'adati min sanati rabi'a, wannan kuma ya fara karshen zilqa'ada shekara ta 4 bayan hijira. Wa gadwatu Banil Mustaliq fi sha'bana min sanati sadisa ba'da sanatin wa thamaniyati ashhurin min maut Sa'd, yayin da shi kuma wannan yaki na Banil Mustaliq wanda kissan ifki ta faru a cikin sa an yi shi ne bayan shekara 1 da wata 8 da wancan kissa. Wa kanatul muqawila muqawala bainar rajulaini al-madhkuraini ba'da ruju'i min ghazwatil mustaliq bi azyada min 50 layla, yace kuma waccan magana da ta faru tsakanin waɗannan mutane guda biyu ta faru ne wato bayan kwanaki kamar 50 da dawowa daga yakin Banil Mustaliq. Qultu as-sahihu, ni ibnu Qayyim al-Jawziyya ne ce magana mafi inganci, anna al-Khandaqa kana fi sanati 50 kama ya'ti, kama sai ya'ti, shi bi yakin Khandaq lalle ilayhi shekara ta 5 ne ba ta 6 ba, shekara ta 5 aka yi shi ba ta 6 ba, kamar da za a zo a ji bayani a nan. Wannan ya daga cikin iskaliyar da har yanzu ake tattaunata akan wannan kissa. Za mu gama wata ma a nan gaba game da cewa Urwatu, sorry ba Urwa ba, mai sunan shi abin nan, wannan Masruq a cikin wata riwaya cikin Sahih Bukhari, Masruq ya ce sa'altu Umm Ruman, na tambayi Umm Ruman uwar Aisha ay qissatil ifki, game da qissar ifk, fa haddathatni, ta bani labarin ta. Wannan mata zama sarkakiya saboda abin da ya shahara cewa Umm Ruman ta mutu ne a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta mutu a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 6 bayan hijira, annabi ne ma ya mata jana'iza da sauransu. To ta ina Urwatu ya gamu da soyi abin nan Masruq ya gamu da ita har ta bashi wannan labarin. Wannan ma wani iskali ne dake cikin kissar, za mu zo mu ji shi a gaba kamar yadda na ambata ku insha Allah. Idan muka gama karanta kissar a darasinmu da yau na gaba, za mu yi kokari mu ga cewa mun rairayo wasu fawaid fiqhun da ke cikin wannan kissa, akwai su da yawa jama'a, har littattafai an yi musamman don yin bincike akan wannan kissa da fiqhun da ke cikinta. wataƙila mu takaita akan guda 180 kuma ka mutsa ka ba su da yawa da zamu kawo dan an ce za ka kawo duka zai kawo kamar 300 kuma ka mutsa ka amma muka takaita akan muhimmai wadanda kowa zai iya yadda cewa ilalle wadannan fikihu ne a cikin kissar kana ga za su wadatar da mu insha Allah za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.